We have decided to impose a curfew starting from 6 p.m. today till 6 a.m. And this curfew would be on...
Minister Babbambin Tarayyar Najeriya kenan Muhammad Musa Bello ya bayyana dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe har sai abin da hali ya yi a karamar hukumar Buhari da kenan Abuja. Yau bayan wani kazamin rikici ya haddasa kone-kone a garin.
A snowballed into this massive destruction of a very important economic target in this city.
Lokacin da na isa garin na Buhari a daren jiya, jami'an tsaro sun hana shiga ko fita daga garin. Amma a daren na jiya, kakakin ministan Abuja Abubakar Sani ya min karin bayani.
Jiya da daddare wasu matasa guda biyu suka samu rashin jituwa tsakanin su. To ɗan kungiyan batagari ne wanda yake cikin shagulgulan da suke na wannan biki na Kirsimeti suka samu rashin fahimtar juna inda har ya kai ga ɗaya daga cikin su ya daɗa ma ɗayan wuka. To wannan al'amari shi ne kai ga rasuwar shi wanda aka daɓa ba wukan nan. To a daidai lokacin da hukumomin birnin tarayya tare da goyon bayan jami'an tsaro suke kokari su tabbatar da cewa sun shawo kan wannan al'amari ka tabbatar da cewa an damƙe waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki, sai kuma wasu 'yan zaunan gari banza suka amfani da wannan dama suka shiga gari suna ta kone-kone inda ma har suka kai ga kona wato shi kasuwan garin Buhari.
Ko da baya ga kona babbar kasuwar garin Kurmus an kuma yi hasarar rayuka.
Ciwon da aka daba mahauka Allah ne shi rasuwa da safin nan. Sannan kuma bayan haka akwai mutum biyu wanda rahotanni suka tabbatar da cewa su ma sun rasa rayukansu. Ta ga wurin mutum ke komai ya nufa jami'an tsaro suna nan suna kula da shige da fitan mutane.
Kakakin ministan Abuja Abubakar Sani. DSP Anjigur Yamanza shi ne kakakin headquarter 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja.
Mutanenmu sun kokari kuma mutanenmu ya sa an muka mu zaman lafiya gurin a Buhari yanzu. Bayan sanda suna kar suna kan sintiri don da cewa mutane babu wani abu haka bai ƙara faruwa ba.
To yanzu ko kun kama waɗanda suke da hannu a cikin wannan rikima?
Ina da kan bincike.
Amma ba ku kama kowa ba?
Ka san in abu haka ya faru abu mafi amfani a irin wannan abubuwan shi ne abin da za a samu kan da saboda a samu zaman lafiya kuma kada abin ya fi yadda yake faruwa. Mu samu mu containing din shi. Kuma masu gobin mu kenan. Escalating ba. Sannan na biyu kwara mu fara bincike ne mu gani meye ya faru kuma mu san suna cikin suka zuwa aikata wa ina hubun. Definitely gare gaba ya duk wannan zamu samu yi. Sakon mu ga mutanen Buhari shi ba abin da yake zaman lafiya. Duk abin da za a yi a yi hakuri da juna.
Wayar garin yau Talata ne kuma za a ci gaba da samun ƙarin haske akan wannan rikici. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.